wai misali wasu kudade na daban waɗanda suke kasancewa dangane da aure wanda kuma ba sa cikin sadaki, wanda su da yawa za ka ji an ce ga kyautar uwa, ga kyautar uba, ko kuma ga wani kyautar ƙanwar uwa da sauransu. To duka dai tambayar sande ce, waɗannan duka abubuwa ne na al'ada, abubuwa ne na al'ada. Shi kuma ƙa'ida wadda malamai suka tabbatar da ita asali game da duk wani abu mai sunan al'ada shine halacci, sai idan an samu wani abu wanda yake na haramci ya kutso kai, sannan za ta rikida ta koma haramu. Amma duk wani abu wanda yake na al'ada matsayin shi halaka ne, in ma ka yi ko ka bari duk daya. Amma da zaran wani abu wanda yake na haramu ya kutso kai ta wannan al'ada, ta canza ta koma haramu. Kamar yadda ka'ida ce ta malaman usul suke cewa wal aslu fi adati nal ibaha hatta yaji aswariful ibaha, asali game da al'ada shine halacci, sai an samu abinda zai juyar da halaccin ya kutso kai, shine abu wanda yake na haramu. Yanzu misali idan ka ɗauka ɓangaren abinda ya shafi aure, anan akwai kunshin ango, akwai wankan ango, akwai wankan amarya da sauransu da ake yi. Kaga waɗannan abubuwa duka abubuwa ne na al'ada waɗanda ba sa cikin karantarwa ta addinin musulunci. Ni za mu yi sai mu ɗauke su a matsayin halak. Amma da zaran wani abu na haramu ya kutso kai, to wannan al'amari ya koma haramu. Yanzu misali idan ka ɗauki kunshin ango, me yake kasancewa a wajen kunshin ango? Ga kiɗe-kiɗe, ga waƙe-waƙe, ga cuɗanyar maza da mata, sannan kuma ga wasu abubuwa waɗanda suke na almubazziranci da dukiya na watsa kuɗaɗe da ake yi. To kaga kasancewar irin waɗannan abubuwa da suka kutso kai, za ka iya ba da hukuncin cewa kunshin ango kamar yadda ake yin shi a nan haramu ne, saboda me yasa akwai abubuwa na haramun waɗanda sun cuɗanya da shi. Amma inda a ce kunshin ango babu cuɗanyar maza da mata, babu kiɗa, babu busa, ba maganar kuma kasancewar a zo ana wani almubazziranci da dukiya, tare da cewa wadda za ta shafa masa lallai ya zamanto muharrama shi ce, an gane, ita ma kuma in ma a waje ne za ta shafa masa, ta fito a cikin sutura wadda take ta musulunci, ko ya je gida a shafa masa ya fito, to wannan sai mu bar shi a matsayin halacci, wanda ya ga dama ya yi, wanda ya ga dama ya bar. Haka idan ka ɗauki wankan ango, in za a je wankan ango da makiɗa ake zuwa, sannan da maza da mata ake cuɗanya aje, don ƙara lalacewa shi angon, wai wanda zai masa wanka wani malami za a kirawo a ran nan shi zai masa wankan ango, wai in ya mishi wai a ran nan ne, wai duk zaman shi bai san wankan janaba ba, a ran nan za a koya masa wankan janaba. Kaga haramun ne musulmi ya kalli al'aurar ɗan uwan shi musulmi, in dai ba matar ka bace ba. In aka ce al'aura ta namiji tun daga cibiyarsa har izuwa gwiwa, wannan al'aura ce, baya halatta ka bayyana ma wani, hatta da cinyar ka baya halatta ka bayyana ma wani ya gani. An gane ko? Hadisi ne sahihi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa al-fakhizu awra, cinya ita ma al'aura ce. Wanda shi sallamar shi in ya gama wannan wanka, kayan da angon ya je da su su ne nashi, sannan kuma da dan wasu kyaututtuka da za a masa. Shi yasa angunan da suka gane a ranyinin angonci sai su sa tsahin kaya, kenan in ka dauka ma dai ashidi. To dan haka kasancewar irin waɗannan abubuwa in suka kutso kai, to sun maida al'ada haram. Amma asali game da duk wani abu na al'ada sai a bar shi a matsayin halal. Na'am. Wanda ba musulmi ba, musulmi ya kashe ko kuma ɗan uwan shi arne ya kashe? Wai arne idan ya kashe musulmi, menene hukunci a kansa? Kisasi za a yi, dole za a sare masa wuya, in kisa ne wanda yake na ganganci, in ba na kuskure ba ne. Amma shi musulmi in ya kashe arne, ba a kashe shi, sai dai ya biya diya. ba a kashe musulmi a sanadiyar kashe arni amma arni kashe shi ake in ya kashe musulmi kisa wanda yake na ganganci saboda babu takafu tsakanin jinin musulmi da jinin arni jinin musulmi jini ne wanda yake mai kima mai daraja ba yanda za a yi ka hada shi da jinin arni don haka shi kaida in musulmi ya kashe arni ko da kisa ne na ganganci to iya abinda za a yi sai a yi kuɗi sai a biya diya amma in ya kasance an samu wasu ɗan ta'adda daga cikin jama'a ta musulmi misali ya zamanto sun maida jinin arna ba komai ba kai tsaye kawai sai ka kashe mutum to anan alƙali yana iya yin wani ijtihadi nashi ma'ana wani kokarinsa ya yi kokari ya ɗan kauda wasu a sanadiyar sun kashe arna don menene ya zame ma wasu wa'azi an gane saboda in aka bar kofar a buɗe kowa sai ya ta'addanci akan haka to amma ka'ida in dai musulmi ya kashe arni to ba maganar a kashe musulmi sai dai a biya diya amma in arni ya kashe musulmi kisa na ganganci shi ma dole a sare masa kai to wannan dai duk bayani ya gabata akan ta ba wata bid'a mai kyau a musulunci bid'a gaba ɗayanta baka ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana a cikin hadithin Abu Najih shine Irbad al-Irbad ibn Sariya wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana wa'azi wanda yake mai gamsarwa wa'azin da zukatanmu suka raurawa suka firgita suka tsorata idanunmu suka zubar da hawaye muka ce ya manzon Allah wannan wa'azi dai kamar wa'azi mai ban kwana kamar ba za mu sake haduwa da kai ba sai muka ce ya rasulullahi ausina imana galgadi imana wasiya sai ya ce usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa sami wa ta'a manzon Allah ya ce ina muku galgadi dangane da ruku da littafin Allah da tsantsar dokokin ubangiji sai ya ce wa sami wa ta'a da ji da bi ga shugaba sai ya ce wa in ta'ammara alaikum abu ko da bawa ne yake shugabantar manzon Allah ya ce to ku ji ku bi sai yake cewa fa innahu man ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan katira duk wanda ya rayu daga cikin ku nan gaba manzo Allah ya ce da sanin zai ga sabani mai yawa wannan yayi nan kowa ya kadi gaban sa kowa kuma kira yake cewa wai shi addini ne yake sai yake cewa fa alaikum bi sunnati in har irin wannan zamani ya tarda ka mutane sun samu sabani kowa ya kada gaban sa manzo Allah yace fa alaikum bi sunnati kula zunci ruko da sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin da sunnar khalifofi shiryayyu masu shiryar da jama'a Abubakar da Umar da Uthman da Ali sai yake cewa tamassaku biha manzo Allah yace ku yi ruko da sunnata wa abdu alaiha bin nawajib manzon Allah yace ku rike taggam wato da matauna nawajib sune wadannan hakura wadanda suke na gefe wanda in ka rike abu da wuya yake kucewa sai yace wa iyyakum wa muhdathatil umur ku kiyayi fararrun al'amura ma'ana duk wani abu da aka kage shi da sunan addini manzon Allah yace ku kiyaye shi sai yake cewa fa inna kullu muhdathatin bid'a domin duk wani abin da aka fare shi wanda ba shi da tushe a cikin alkur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka faɗa da ihu sunan shi bid'a sai yace wa kullu bid'atin dalala yace dukkan bid'a kuma bata ce wanda kullu tana siga ce daga cikin siyagul umur duk lokacin da aka yi amfani da lafazin kullu to ta game komai da komai ba abin da zai fita balantana ma ana an yi ibafa ta zuwa na kira domin dalala anan na kira ce shayi wa kullu bid'atin dalala yace dukkan bid'a bata ce a wata riwaya tabbatacciya sai aka samu ƙari sai yace wa kullu dalalatin finnar dukkan bata kuma karshen ta shine wuta don haka a ka'ida duk wanda yace a musulunci akwai bid'a mai kyau to wannan ba kowa bane yake cin gyara illa gyaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yana cin gyaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne sai mu ce istidrak ne alallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallama ma'ana cin gyaran Allah ne kuma cin gyaran manzon sa ne dan shi manzon Allah ba a karan kanshi bane bai ce dukkan bid'a bata ce kuma karshen dukkan bid'a wuta isarwa ne yayi sako daga wajen ubangijinsa subhanahu wataala. In kace akwai wata bid'a mai kyau, to ka ci gyaran Allah, ka ci gyaran manzonsa. Tare da cewa hadisi sahih, dan haka al-Imam Malik Allah ya ji kansa, kamar yadda almajirinsa Ibn al-Majishun yake cewa, naji al-Imam Malik yana cewa, man za'ama anna fil islami bid'atan hasana faqad za'ama anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama khana ar-risala li'anna Allah ta'ala yaqulu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al-yawma dina. Al-Imam Malik yace wallahi duk mutumin da ya raya cewa a cikin musulunci akwai wata kyaukyawar bid'a, yace tabbas ya raye cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ha'inci ubangijinsa, ya masa rufa-rufa, ya masa magudi, ya koye wani abu ya kisarwa. Mecece hujjarka? Al-Imam Malik sai yace domin Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa, a yau na cika muku addininku, na cika ni'imata a kanku, na yardan muku da musulunci a matsayin addinin da zai amfani mai shi a gobe kiyama. Al-Imam Malik yace fa ma lam yakun yawma idin din, duk abin da bai zamanto ba addini a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace fa la yakun al-yawma dina, yace wallahi a yau ba yanda za a iya zama addini. Komin matsayin ka yau in ka zo da abu da sunan addini, sai mu ce ina hujja? Allah ne ya faɗa ko manzansa? In ba fadar Allah akan abin da ka zo da shi ko ta manzansa, kai tsaye za mu watsa maka kayanka. Wannan ita ce ka'ida, man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Maza Allah ya aje mana ka'ida, duk wanda ya farar da wani abu a cikin wannan lamarin namu na addini, wanda ba shi da tushe a cikin addini na maza Allah ya ce za a watsar masa da kayansa. Don haka gaban kaikai ne, Allah ku ba a ba shi gaban kaikai. Taciciyar kwaya ake bukatar ka kusance shi da ita. Don haka Ibn Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa, kullu bid'atin dalalatun wa in ra'aha an-nasu hasana, yace dukkan bid'a bata ce, yace koda mutane suna ganin kyanta. A hankalce ka kirkira wani abu da sunan ibada, kai a iya tunaninka da ra'ayinka kana ganin cewa abu ne mai kyau, sai ka zo ka tambaye ni menene ra'ayina akan wannan abu. Ra'ayina yakan iya shan bamban da naka, sai in ce a ni wannan abu kawai bai dace ba, kaza na ga ya kamata a yi. Sai mu ce to mu je mu tambayi wancan dan uwa, kai a iya ra'ayinka yaya kaga wannan abu? Shi ma zai iya bada wani ra'ayin shi wanda ya sha bamban da namu. Mu je mu tambayi na hudu, kai yaya kaga ra'ayinka akan wannan abu? Sai ya ce a ni ma ra'ayina dai kaza nake gani. To ana a ka'ida, in muka kirkira wani abu da sunan addini, muka ce akwai bid'a mai kyau, wane ne zai nuna mana kyanta? A doron kasan nan akwai wanda zai nuna mana kyanta cewa mai kyau ce? In kai kana ganin mai kyau ce, to ni ba na ganin mai kyau ce. In shi yana ganin mai kyau ce, to ita ba ta ganin cewa mai kyau. Ba ta inda ake gano kyawun abu illa ta hanya ɗaya-ɗaya, Al-Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka dai a takaice, ba maganar bid'a mai kyau a musulunci, dukkan bid'a bata ce, kadar ku ne na hallaka. Na'am. 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 Wai ɗan uwa ke cewa dangane da wata babbar garabasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabatar ma muminai, cewa duk mutumin da ya gama sallar asuba, bayan gama sallar asuba ya ci gaba da zama a gunsa, yana ambaton ubangijinsa subhanahu wa ta'ala. Ambato a nan babu kaidi, iya abinda za ka yi dai wanda zai iya karɓa sunan ambaton Allah, imma istighfari ko salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ko hailala, ko wasu addu'o'i waɗanda suke na daban. Ka ci gaba da wannan zikiri har aka kai lokacin da rana ta hudo, da ta hudo kabari ta ɗan ɗaukaka daidai da gwalgwadon goron mashi, shine bayan hudowar ta kamar da minti 15 an gane ko ka tashi kai nafila raka'a biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kana da ladan haji cikakka da umra cikakka haji da umra manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadi kuma sai da yayi karfafa wannan jumla manzon Allah yace ta matanta amma wato haji da umra waɗanda suke cikakku shine dan uwa ana abin da yake neman ƙarin haske shin wannan raka'a biyu da zakai bayan rana ta hudu ta daukaka matsayin sallar duha ne ko kuma menene wannan nafila ce wadda take zaune da gindin kanta wadda take da alaka da wannan zikiri an gane ko idan kana da buƙatar yin sallar duha kuma bayan wannan lokaci sai ka tashi kai dan shi wato zikirin nan baka samun sakamakon nan sai kai wannan raka'a biyu shine iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade wanda lokacin yin wannan nafila shine lokacin wallaha ko na farawa misali bayan huduwar rana da minti kamar 15 kamar yadda malamai suka kayyade shine daukakar ta gwalgwadan wato goran mashi darasi